ina za a tashi? Ismul maf'ul. To bismillahir rahmanir rahim, ismul maf'ul, aikin sunan maf'ul. Wal ismu maf'ulin kamar rubin amal fa huwa mahallu rafi'in na'ibi hal fa huwa mahalla gyara ne ba mahallu bane fa huwa mahalla rafi'in na'ibi hal wa shartu kaunihi min al awamili ma qadma rafi'i amal ismil fa'ili wal ismu maf'ulin amalu. Sunan maf'uli yana yin aiki, sunan maf'uli yana aiki kamar rubin, kamar marubin. Za ka ce ja'a ni rajulun marubun gulamuhu, marubun ya rafa an ci gulamuhu, akan cewa gulamu dinnan na ibul fa'il ne nasa. Fahawa halla shi ya sauka mahalla rafi'il na'ibi. Masaukin fi'ilin da yake rafa'antan na'ibul fa'il shine fi'ili wanda yake mabni lil maf'ul. Zaka ce zaidun marubun ahuhu, ahuhu na'ibul fa'il marubun ne, kamar ka ce zaidun ruriba ahuhu. Haka nan zaka ce amrun mukramun sahibuhu, kamar an ce amrun ukrima sahibuhu, sahibuhu na'ibul fa'il ne na mukramu. Wa sharru kaunihi min al-awamili, sharadin zamowar sunan maf'uli daga amilai ma qadmara shine abin da ya gabata gare mu fi amal ismil fa'il, a cikin aikin sunan fa'il. Sai an samu dukkan sharuddan da ake bukata a cikin sunan fa'il kafin yi aiki, sannan ya sunan maf'uli ma yake aiki. Idan ya zamo da al, to zai iya aiki a kowane hali ko da abin da ya huce ne. Amma idan ba al, to sai aiki a yanzu ko nan gaba, amma da sharadin ya zamo ya bi istifhabi ko ya bi nafai, to ko kuma ya zo na atiko labari ko silan mausuli. Shine wa sharru kaunihi min al-awamili, sharadin zamo wassa shi sunan maf'uli daga amilai ma qadmara shine abinda aka faɗa a baya fi amal ismil fa'ili, a cikin aikin sunan fa'ili. Ya kace ja'a ni rajulun marubun gulamuhu gadan ko marubun gulamuhu al'ana, amma ba da ma kace ja'a ni rajulun marubun gulamuhu amsi, tunda sunan fa'ili baya aiki a cikin amsi sai fa idan ya zamo yayi itimadi, ya dogara da wani abu. Ismu tafril, sunan tafril, summa ismu tafrilin. Sannan kuma akwai sunan tafrili limamin al-musul al-ishtirakin wa ziyaratin yadul, daga abinda yake shirarwa bisa an samu tarayya tsakanin abu biyu akan wata sifa ko wani abu, amma kuma daya hayyafi daya ma. Yanzu misali in kace zaidun afralu min amri, abinda magana take nuna ma shine cewa da zaidu da amru kowannan su mafifici ne, amma kuma a wajen fifitar zaidu ya fi amru, shine zaidun afralu min amri. Wal zamu taskiru, wajibi ne a kawo amalusul fa'a, a kawo sunan tafrili ya zamo muzakkari ba muwannasi ba kafin yi aiki. Wal ifradu, a kawo shi mufradi ba tasniya ko jam'i ba. In yuraf ilal mankuri, idan ya zamo an rafa shi ga nikira kamar ahsanu rajulin, zaidun ahsanu rajulin, haka nan zaka ce az-zaidani ahsanu rajulaini, al-zaiduna ahsanu rijalin, ko hindun ahsanu mura'atin, al-hindani ahsanu mura'ataini, al-hindatu ahsanu niswatin. Aw yuqran bimin, ko kuma aka hada shi da min, to shi ma sai ai taskiri ai ifradi, kamar zaidun afralu min amri, zaidun afralu min amri. Wa ma al, idan ku an sawa afalu tafril al dabaka, sai ya dace da abin da yake gaban sa. Suka ce az-zaidani al-akramani, ko az-zaiduna al-akramuna, ko hindun al-kurma, kurma muwannasin akram ne. Wa ba'a al-dabaka, in yazo da al, to dole da mudabaka shine kamar az-zaidani al-akramani din. Wal wajani fi ma qad urifa minhu, an samu fuska biyu a cikin abin da aka rafa shi daga cikin af'alu tafrili lil mu'arrafi ga abin da yake ma'arifa shine a iya samun mudabaka a iya samun rashin mudabaka yanzu misali kamar a fadin manzo sallallahu alaihi wasallama an ruwaito da mudabaka da rashin mudabakar ala ubirukum bi ahabbikum ilayya wa qarbikum minni majalisa yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqan almuwaddauna aknafan allazina ya'lafuna wa yulafuna kuna so in fada muku da duk a cikin ku wanda nafi so inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye kuma a cikin ku yafi kusa da mazauni daga gare ni ranar alkiyama to bara ku ji wanda suka fi ku ken dabi'u wanda din yafi ken dabi'a ya fifita almuwaddiuna akrafa abun taka gefan su allazina yarafuna wa yulafuna wanda suke sabawa da mutane mutane suke sabawa da su fa abra da fi aha bikum ya kawo da ifradi ahabbikum bai ce bi ahbabikum ba wa qarabikum bai ce aqaribikum ba wada baka fi ahasinukum amma ahasinukum sai ya kawo shi mu da baka yace ahasinukum bai ce ahsanukum ba wal galibu mafi yawa istifa'uhu bil mustatir shine cewa afalu tafrili yana nuna wadatuwa da lamiri mustatiri ba kasafa yakan rafa an ci suna zahiri ba sai ko ka mas'ala mashhuriya da mas'alatul kuhuli ma ra'aytu rajulan ahsana fi aynayhi alkuhulu minhu fi aynay zaidin to ahsana wannan af'alu tafrili ne amma ya ambaci ya rafa an ce alkuhulu ahsana fi aynayhi alkuhulu minhu fi aynay zaidin tunda nake ban taba ganin mutumin da zai sa kwalli kwalli ya masa kansa ba irin zaidu zaidu ya fi kowa iya sa kwalli a ga kwallin ya masa to a irin nan sai zamo ya rafa an ci suna zahiri wa naf'uhu li maf'ulin huzr a ce shi a ya rafa an ci maf'uli abu ne wanda ba daidai ba shine wato a ce shi af'alu tafrili ya nasabci maf'ulun bihi to wannan abu ne wanda ba daidai ba gaba daya akwai wanda suka ce haka din na iya afkuwa kamar na Qur'ani Allahu a'lamu haysu yaj'alu risalati to a'lamu dinna af'alu tafrili ne amma wannan kira'ar wato af'alu tafrili ne amma da haysu din wajen wasu da yawa suka ce shine maf'ulin sa haysu din shine maf'ulin sa to alhamdulillah sai mu tashi sifatul mushabbahatu bismil fa'il ko almuwaddauna wanda ake iya zuwa wajen su wato wanda ake taka gefan su ba wanda zai ce ba za a zo wajen sa ba muwaddaul akanafi mutumin da ko ta ina ka zo barin ka zai ka karaso wajen sa shine ma'anar taudiatul akanafi Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam.